da ƙuri'u 8 daga cikin 11 ne ko mutum gudanarwar majalisar dokokin kasar Niger ya amincewa matakin aike wa kotun tsarin mulkin kasa takardar buƙatar ta aike da mutumin da zai maye gurbin dan majalisa Hamu Amadu bayan da ya shafe shekaru sama da 2 ba tare da saka kafafunsa a zauren majalisar ba sanadiyar gudun hijirar da yake yi a Turai da nufin gujewa wata shari'ar da yake yi wa kallon makarkashiyar siyasa kuma yake har yanzu kotun bata bayyana matsayinta akan buƙatar kwamitin gudanar da majalisar ba makusantan jagoran ƴan adawa irin su Bana Ibrahim na dora alhakin wannan al'amari a wuyan jam'iyyar PNDS mai mulki
Hamu Amadu wa ya san da lokacin da ya bar kasar ga bai da lahiya bisa kan bai da lahiya ne to kenan wannan mutunan banga ta kaka ba yau majalisa za ta taso ta ce a tun lokacin da an ka kafa ta baina a wannan zance bai taso ba su yanzu gani suke wai ta ina suke iya shiga wannan Hamu ya dame mu a hana shi to batuwa tunda abu daga wajen Allah ne yake hutuwa ɗan tarayya su dogara ga Allah su je su nemi kandidatin su wanda zai fafata da Hamu Amadu in Allah ya yarda da 2021
dukkan wani yunkurin jin ta bakin ƴan majalisa na bangaren rinjaye ya tutura yayin da shi ma wani jigo a kwamitin watsa labaran jam'iyyar PNDS tarayya Adamu Manzo ya ce magabatansa sun umarce shi ya jira jin amsar kotun constitution to amma a nasa bangare kakakin jam'iyyar Alhaji Asmanu Muhammadu ya maida martani akan bugon gaban da Modan Lumana ke yi cewa ƴan tarayya na saunar haduwa da Hamu Amadu a zaben 2021
yo shugaban kasa Isu Muhammadu kakkamanci cikin ƴan takara 10 shi kadai abin da samu kashi 40 cikin 100 aka je zagaye na biyu dan takarar na Hamu Amadu yana nan shugaban kasa Isu Muhammadu ya samu kashi 80.12 karsha uku ne ma cikin 100 to wannan mutum na ba mu tsoro
batun shugabancin jam'iyya da ma zaben mutumin da ya cancanci ya tsaya wa Modan Lumana a zaben shugaban kasa rubutacciyar magana ce da tuni magoya bayan wannan jam'iyya suka ce 2021 sai Hamu inji Bana Ibrahim
mu ɗan Lumana mun ce in dai Allah ya ba hammare ba wanda ke da dama ya zo cikin partikin mu ya ce daya yana son presidentskin party babu wanda ke da dama ya ce shi zai zo ya yi takara da sunan jam'iyyar mu babu sai Hamu Amadu tunda mu mun yarda Hamu Amadu lokacin da an kai zabe wanda sun ka shige baina yana gidan yare an kama shi mun ka tashi da PP Hamu ya zo na biyu ba da yayi campaign ba kamar sauran
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.